There is no day that the VOA do not talk something that relates to the plight of humanity.
Yabon da Wazaya Sambito da sauran shugabannin kungiyar al'ummar Chibok mazauna Abuja suka yi wa sashen Hausa na muryar Amurka don yada labarun ceto al'umma daga damuwa musamman ma kan ceto matan Chibok 112 da suka rage hannun yan Boko Haram. Wannan ma ya faru ne a ganawar da shugabar muryar Amurka Amanda Bennett ta yi da al'ummar Chibok din ciki har da iyayen wasu daga matan da aka sace.
Concerning the silence of federal government over the issue of Chibok.
Korafin yan kungiyar ya hada da zargin gwamnatin Najeriya ta daina batun matan Chibok da kuma ba ta sanya su a cikin duk wata tattaunawa don ceto matan. Takiyar majalisar dattawa Binta Masu Garba da ta halarci ganawar ta ce ba lalle haka maganar take ba musamman ma bangaren zargin gwamnati da yin biris da batun Chibok.
Gwamnati tana yin abin da za ta yi a kowane da aka kama, akwai wanda ake rehabilitated, akwai wanda ake neman information a hannunsu. Amma gwamnati ba ta shiga abin da take yi ga yanayin saboda maganin security ba kullun zaka zo na kana yin shala da shi ba. Tunda har gwamnati za ta fitar da 107 wajibi ne tunda har shi shugaban kasa yayi magana yace in Allah ya yarda zai samu ƴan matan nan. So abin da zamu yi mishi sai dai mu yi addu'a kuma Allah ya taba zuciyar wanda suka rike ƴan matan nan. In Allah ya taba zuciyarsu so suka gan iyayen nan suna neman yaran su. So abin da zamu yi ne ba zamu zo na mu cewa a'a gwamnati ba ta
Asabe Benita Bashir ita ce yar majalisa mai wakiltar rankin da ya hada da Chibok a majalisar wakilan tarayya ta ce za su ci gaba da yin du'a mai yiwuwa wajen gano dukkan matan
saboda muna kira ga iyaye su yi hakuri domin ba a kiyale maganan matan Chibok da wanda wasu da ba har yanzu ana aiki akai sai dai mu din mai majalisa zamu gaggauta zamu sake dinga jaddada ma shi shugaban kasar mu bibi ya sake ya gaggauta nemo matan da suna hannun Boko Haram
shugaban kungiyar al'ummar Chibok na Abuja Inkeki Muta ya ce ba za su daina fitowa don nemo matan ba har sai dukkan su sun dawo gida.
Muna gayyaci su pastoci da limamai suna zuwa su taya mu a cikin addu'a amma sha'anin gwamnatin namu na Afrika musamman in ba a zona a gaya musu cewa har yanzu muna nan muna jira ba ba za su iya su tuna akai ba saboda haka dalilin muna zama din mu tunar shewa gwamnati cewa ba mu yafe ba kuma dole sai an kawo mana su in ba haka ba za mu tara mu koma gida ba domin wani lokaci in mun koma wannan zaman da muna zuwa mu zama din nan ma yana dan kawo mana saukin rayuwa saboda tunani ƴan matan nan.
Shugaban muryar Amurka Amanda Bennett ta bada tabbacin ci gaba da yada labarun nemo matan don tabbatar da adalci.
I just wanted to make this recording to show the people here who are so concerned about the
Akanan ta dauki wani faifan bidiyo inda ta aika sako kai tsaye ga al'ummar kasashen duniya su hada kai wajen yaki da 'yan ta'adda don dawo da 'yancin waɗanda akan sace da jefa rayuwarsu a garari musamman ma matan Chibok. Nasiru Adamu Ali kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.